الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata hudu ga watan Rabi'ul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma tara ga watan 11 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atul Itiqadil Hadi ila Sabilir Rashad na Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullahi Ibn Ahmad Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala balai fi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata misali wai tafi wanda yake mai laushi wai matsayin shi halaka ne kamar yadda zaka iya yin sallah akan ƙasa yin sallah akan shimfiɗa halaka ne ba wannan tafi ko akan matala kana iya yin sallah matukar zaka iya samun nutsuwa in laushin matala zai iya hana ka nutsuwa to anan kana iya kaucewa amma matukar shi wannan tafi mai laushi laushin ma'ana ba zai shagaltar da kai ba ba matsala bane ne kai sallah akan shi wai dangane da kamar misali macen da ba kwananta ba za ka iya shiga ɗakinta ƙwarai kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da haka domin hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rabon kwana tsakanin matansa kuma kowace mata daga cikin matan bayan la'asar kafin aje lokacin kwanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga ɗakin kowace daga cikinsu ya dan tattauna da ita har ma yakan sumbanta sannan kuma ya tukaki ga wadda kwananta ne wanda a haka ne Aisha Allah ya kara mata yadda da Hafsa suka fahimci cewa idan ya shiga ɗakin Zainab bintu Jahash yakan dan jima sai suka yi kokarin su san menene take yi masa yakan yi latti a ɗakin ta sai suka fahimci cewa zuma take bashi yana sha, to sai suka hade masa kai cewa duk wanda yazo gunta ta ce masa tana jin warin wani abu da ake kiran shi al-qurras, shine al-gharib, wanda ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko tana kyamar a ce ana jin wani ɗoyi daga jikinsa. Da yazo gun Aisha Allah ya kara mata yadda, ta ce ya Rasulullahi warin wani abu da ke ci. Ya je gun Hafsa, ita ma ta faɗa masa haka. Daga wannan lokaci manzon Allah sai ya ce ya haramta ma kansa shan zuma. Ubangiji ta'ala sai ya turo saƙo na musamman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wanda nasi ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na cewa Ubangiji ta'ala yana masa rarauka akan haramta ma kansa shan zuma da yi. Kuma sannan nasi ne ingantacce cewa ayar ta sauka a sababin ya haramta ma kansa kuyangarsa Mariya. An gane ko? Don haka kenan aya ɗaya asbabun nuzul kinta yana kididduwa, ya wuce ɗaya ya wuce biyu. Ash-shahid dai wannan dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin ka shiga ɗakin macen da ba kwananta ba, har ma ka zauna ka tattauna da ita. An gane ko? Da abin da yayi kama da haka. Don haka maganar wasu malamai da suka ce ko mantuwa kai a ɗakin ba za ka shiga ba, wai sai ka tsaya daga kofar ɗaki wai ka ce wai a me koma hularka. To su wannan kasancewar suna kokarin wai toshe wata kafa ce don kar ka shiga wani abu ya iya ƙaronin ya auku. To amma tunda dai ya tabbata a shar'ance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana haka, to babu wani dalili da ya haramta. Wane ne suke hudda kashi ɗaya daga cikin uku?
Kamar su biyu da suke hudda kashi ɗaya.
Suke hudda kashi ɗaya?
Eh, ya hudda kudin haka shi idan magana ne ba ya
tsara. An kamar misali sukan yi masa basu mishi kimar shi yadda ya dace. Wai kamar misali kayan gado da galibi ba a yi masa kimar da ya dace, sai a karya masa kuɗi. Hakan bai dace ba. Komai a yi masa kuɗi, kuɗi wanda yake na adalci, kuɗin da zai iya yi, kar a zura masa kuɗin da ba zai yi ba. In aka yi haka an zalunci shi wanda aka ba wannan kaya a matsayin gado. Misali abinda ba zai wuce jika goma ba, a zo a ba mutum shi a jika 15 ko jika 20, kaga an zalunce shi, wanda in ya ɗaga abun ba yadda za a yi wani ya sai shi 15 kin. Kenan, don haka dai a takaice akan yi masa kuɗi, akan yi masa kima ta adalci. So da yawa wasu sukan ma kayan gado kuɗi ƙasa domin suna son wannan kaya su komo ɓangarensu. Wasu ko wanda ake son a zalunce su, kayan sai a yi masa kuɗi, a yi mai kuɗin da ba ya iya yi ba, domin dai a tura musu wannan kaya ɓangarensu. To yin hakan zalunci ne. Komai a tambayi waɗanda suke masana. Yanzu misali a ce wannan abu idan ana buƙatar kuɗi kai tsaye nawa za a iya samu, shi wannan dillali tsakanin shi da Allah sai ya faɗa ya ce wannan in dai ana buƙatar kuɗi kai tsaye za a iya samun jika goma, amma in an yi haƙuri ya kai wani lokaci ana iya sayar da shi 12, 13, har ma 15 yana iya yi. To sai a ɗauke shi a jika gomar kamar yadda ya faɗa, in an ɗaga ana iya samun wannan kuɗi a wannan lokaci. amma ba abinda zai yi jika goma kai tsaye in ana bukatar kudi a ce a dawo da shi jika biyar a ce kayan gado ne, hakan bai dace ba. Komai ana kimanta shi kima ta adalci. Kamar yadda wani dan uwa yake faɗa mu, wani gado ne da za a raba su kawai dangin shi wanda Allah ya masa rasuwa, bangaren mahaifiyar, mahaifiyar tana raye, akwai matar shi, akwai ƴaƴansa, abinda suke so su ɗan uwan mahaifin ne ya dawo bangaren mahaifiyarsu, komai sai suka karya masa kuɗi. Abinda suke so su tura ma ƴaƴan shi mamacin da matar sai suka zura musu kuɗin da ba wannan ya wuce ka'ida. To kaga hakan zalunci ne. Abinda za a ba su wancan bangaren sai aka zura masa kuɗin da abin ba zai yi ba, su ko nasu wanda zai dawo bangaren su sai aka masa kuɗin da bai kai ba kimar shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya daidai gabar da malam, Allah ya ji kansa ya hakaito mana fada ta Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrani lokacin da yake tattaunawa da wani dan bid'a a gaban wato wani sarki, wanda shi wannan dan bid'an wato yana bayani game da wani zance na bid'a, shine wai kokarin tabbatar da cewa wai Al-Qur'ani halitta ce daga cikin halittun Allah, ba zance bane daga cikin zancensa, har ma ya zamanto yana kiran mutane zuwa ga wannan bid'a. To shine dai aka dan yi tattaunawa a gaban wannan sarki, a ƙarshe shi Muhammad ibn Abdurrahman Allah ya ji kansa ya kai wannan mutumin bango, ya dimauce ya kasa bada amsa. A lokacin nan khalifa sai yake fada, shi shugaban sai yake cewa la wassa Allahu ala man lam yasahu ma wasi'ahu, kar Allah wato ya yalwata ma duk mutumin da wato abinda ya yalwaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa bai yalwace shi ba, ma'ana kar Allah ya wadatar da mutumin da bai wadatu da abinda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka wadatu da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da me suka wadatu da shi? Al-Qur'ani da Sunna. To malam yana nihin cewa duk wanda bai wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka wadatu da shi, to kar Allah ya wadatar da shi, ma'ana duk wanda bai wadatu da Al-Qur'ani da Sunna to kar Allah ya wadatar da shi. Shine yace wa hakaza man lam yasahu ma wasi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. مالن يتي هكا لمرم موما منا فتا كمر يدشي محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي فتا موما من فتا دمتمن دا abinda ya wadaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya wadaci sahabbansa, ya wadaci tabi'ai, ya wadaci dukkan wasu shugabanni waɗanda suka zo bayan waɗannan fiyayyun al'umma, ya wadaci waɗanda suke tabbatattu a cikin ilimi na karanta ayoyin da suke bayani game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa, da karanta labaran da suka zo a cikin ayoyin da tabbatar da su, ko kuma mu ce da shudar da su kamar yadda suka zo. Shine malam yace fala wassa Allahu alaihi, mu ma muna addu'a kar Allah ya wadatar da shi. Duk mutumin da bai wadatu da abin da ya wadaci wannan jama'a, to mu ma muna addu'a cewa kar Allah ya wadatar da shi. Dan haka dai bayani ya gabata, hanya ce daya daya ta tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sunaye da sifofi, shine Al-Qur'ani da Sunna. Duk wanda bai wadatu da abin da yazo a cikin Al-Qur'ani da Sunna ya ringa amfani da hankalinsa yayi tawilin wasu ayoyin, wasu sifofin, wasun ya tabbatar da su, wasun ya kore, wasun kuma wato ya ringa nuna kaifiya ko ya ringa kamanta Allah Subhanahu wa ta'ala da halittunsa, malam yace to mu ma muna addu'a cewa kai Allah ya wadatar da shi, wanda wannan ita ce hanya kawai daya daya, abinda Allah ya tabbatar ma kansa ko manzansa ya tabbatar masa a cikin sunna ingantacciya na sunaye da sifofi, to ka tabbatar masa. Shine kenan za mu tashi gaba ta gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, fa mimma ja'a min ayati sifat qawlu Allahi azza wa jal wa yabqa wajhu rabbik wa qawluhu ta'ala bal yadahu mabsuutatan wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alayhi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik wa qawluhu subhanahu wa ja'a rabbuk wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna wa qawluhu ta'ala fil kuffar wa ghadiba Allahu alayhim wa qawluhu ta'ala ittaba'u ma askhata Allah wa qawluhu ta'ala kariha Allahum bi'athahum. Malam Allah ya ji kansa na fada, shine yake cewa fa mimma ja'a min ayati sifati, wato yana daga cikin abin da yazo a cikin Al-Qur'ani na ayoyin da ke bayani game da sifofin Allah Subhanahu wa ta'ala, wanda ya siffanta kansa da su. Qaulullahi ta'ala, fadar Ubangiji mai girma da daukaka a cikin suratul Rahman, wa yabqa wajhu rabbik, shine kafin haka yace kullu man alaiha fan, dukkan abin da ke doran kasa wato mai karewa ne, an gane ko, komai da ka sani zai hallaka ya kare, sai yace wa yabqa wajhu rabbik, iya abin da ke wanzuwa wato shine fuskar Ubangijinka Zul Jalali wal Ikram, ma'abucin girma da karamci, wanda kar mu manta kamar yadda malam Allah ya ji kansa a wannan littafi nashi ya ambata wata muqaddima mai girma mai matukar muhimmanci, wanda take bayyana manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a a wannan babi na tauhidi, wanda kuma ya bayyana mana a cikin muqaddimar cewa wannan manhajin na Ahlus Sunna wal Jama'a wajibi ne akan dukkan mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama ya bi wannan hanya. Kuma malam ya tsawatar da mu a cikin muqaddimar game da hanyar ƴan bid'a waɗanda suka saba ma tafarkin magabatan ƙwarai, shine ya ringa ambata mana maganganun as-salafus salih, magabata na ƙwarai, kamar yadda yazo mana da fadata al-Imam al-Auza'i, haka da Umar ibn Abdul Aziz, wanda kafin su yazo mana da fadar Abdullahi dan Mas'ud, wanda kuma bayan haka wanda ya gabata a darasin mu na wancan sati kissar tattaunawa da aka yi wato a gaban wannan sarki, wanda Muhammad ibn Abdurrahman wato al-Adrami ya kai wannan dan bid'a bango, wanda wannan duka malam yana kokarin yaya za a yi ya bayyana mana manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a, wanda ya zama wajibi akan dukkan mumini ya bi, kuma da yadda ma da yake maida martani akan waɗanda suka saba ma wato aqidar ahlus sunna wal jamaa. Shine anan wato malam sai ya zo mana da wasu daga cikin sifofi ayoyi na alqur'ani waɗanda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifofin da ya siffanta kansa da su, wanda kuma in mun tsaya mun kalla anan akwai wasu sifofi waɗanda lalle babu sabani tsakanin ahlus sunna wal jamaa da sauran su waɗannan waɗanda suka saba ma wannan manhaji, kamar yadda mabiyan al-Imamu Malik da mabiyan al-Imamu Shafi'i da waɗanda suke mabiyan al-Imamu Abu Hanifa da ma wasu daga cikin waɗanda suke mabiyan al-Imamu Ahmad, wanda da yawa daga cikin su ashaira ne wanda suka tara zamani da shi wannan malami. Akwai sifofi guda bakwai wannan babu sabani tsakanin ahlus sunna da su sauran waɗannan jama'u, abinda ya shafi sifa ta al-ilm da kuma al-qudra da al-irada da as-sam'u da al-basaru da kuma al-hayatu sannan da al-kalam, wanda in ka dauki littafi wanda yake na qawaidi, wanda daman littafi ne wanda yake na aqida ta ash'ariyanci, a farko ya zo da waɗannan sifofi guda bakwai: al-qudratu wal-iradatu was-sam'u wal-basaru wal-kalam. Wannan al-wana al-qudratu wal-iradatu al-qudr al-ilmu wal-qudrat al-wana al-qudratu wal-iradatu wal-ilmu wal-hayatu was-sam'u wal-basaru wal-kalam. An gane ko? Al-qudratu wal-iradatu wal-ilmu wal-hayatu was-sam'u wal-kalam. Waɗannan sifofi guda bakwai babu sabani tsakanin ahlus sunna wal jamaa da su waɗannan jama'u: al-qudratu wal-iradatu wal-ilmu wal-hayatu was-sam'u wal-basaru wal-kalam. To shi yasa anan malam sai zo mana da sifofin da ke akwai sabani tsakanin ahlus sunna wal jamaa da su waɗancan jama'u. Shine anan malam ya zo mana da wato fadar Allah subhanahu wa ta'ala: kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ubangiji ta'ala yace kullu man alaiha, duk abin da ke doran kasa gaba daya na halittu komai da ka sani da kowa, ubangiji ta'ala yace fani, ma'ana mai karewa ne. Sai yace wa yabqa wajhu rabbika, fuskar ubangijinka zul jalali ma'abucin girma wal ikrami da karamci shi kadai ke wanzuwa, fuskar sa ita kadai take wanzuwa. Wannan aya da malam yazo da ita, yazo da ita ne domin ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta fuska kamar yadda ya tabbatar ma kansa a wannan aya, wanda kuma ayoyin sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar masa da wannan sifa, wanda yana daga cikin su fadar Allah subhanahu wata'ala a can cikin wato a can cikin wannan cikin suratul qasas: kullu shay'in halikun illa wajha, kullu shay'in halikun illa wajha, dukkan komai ubangiji ta'ala yace mai halaka ne, ma'ana mai karewa ne, illa wajhahu, amma banda fuskar ubangiji subhanahu wata'ala. Haka kuma a can mai Allah ya faɗa: inna ma nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Kusan da cewa kadai muna ciyar da ku ne liwajhillahi, saboda fuskar ubangijinmu, ba ma nihin wani sakamako daga gunku ku sakauta mana ko godiya, ba ma nihin haka. Wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, inna ma nud'imukum liwajhillahi. Kaga wannan aya tana tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta huska, huska wanda ta dace da girman sa. Kuma haka ya faɗa a cikin suratul layl: wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Haka in ka koma cikin suratul baqara: laysa alayka hudahum ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون haka in ka dauka cikin suratul rum ubangiji ta'ala yake cewa wama ataykum min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wama ataykum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhi'un ayoyin sun wuce a lissafa a cikin alqur'ani wadanda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta huska wadda ta dace da girman sa haka hadisi na cikin sahihul bukhari hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da fadar ubangiji mai girma da daukaka ta sauka shine yace kul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun to shine anan ubangiji ta'ala ya saukar ma manzansa wannan aya kul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum ubangiji ta'ala yace ce da su ubangijin ku mahaliccin ku mai iko ne akan ya turo muku da wata azaba wanda za ta mamaye ku daga burbushin ku gaba ɗaya ta halakar da ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai ya ce a'udhu bi wajhik yace ya Allah ina neman tsari da kariya bi wajhika da fuskarka sai yace aw min tahti arjulikum ko kuma ubangijin ku ya turo muku da wata azaba wato daga karkashin ku ubangiji ta'ala ya sanya kasa ta zauce da ku gaba ɗaya ku nutse ku halaka manzo Allah sai yace a'udhu bi wajhik yace ya Allah ina neman tsari da kariya da fuskarka sai yace aw yalbisakum shi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd manzo Allah sai yake cewa hata ne ahwal wadannan azaba bi su ne dai mafi sauki an gane ko shine kasancewar ko ubangiji ta'ala ya gauraya ku zamantu jama'u ku yi tajayayya da junan ku ya ringa dandana ma juna wato azaba ku ringa cin kai manzo Allah yace waɗannan su ne mafi sauki ashahida anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da waye ne mutsari ya ne mutsari da fuskar ubangiji subhanahu wataala kenan a wannan hadisi yana tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta huska kamar wannan sifa ta huska wanda ta dace da girman sa haka kuma ya zo a cikin hadisi wanda yake hadisi ne muttafaqun alai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaida Sa'ad ibn Abi Waqqas ba shi da lafiya lokacin da shi Sa'ad yake neman cewa yayi wasiya da wato kashi biyu daga cikin ukun dukiyarsa manzon Allah ya ce masa ya nemi cewa to ya raba dukiyar tsakiya yayi wasiya da rabi manzon Allah ya ce masa a ƙarshe ya nemi cewa ya kasa dukiyar kashi uku yayi wasiya da kashi daya manzo Allah ya tabbatar da shi akan haka wanda a ƙarshe manzo Allah yake ce masa fa innaka lan tunfika nafaka tartaji biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik manzo Allah yake masa ya kai sa'ad ka san da cewa wato ba za ka ciyar wata ciyarwa wanda zaka yi ta dan fuskar ubangiji subhanahu wataala tabtaji biha wajha Allah wanda zaka nemi fuskar ubangiji subhanahu wataala da wannan ciyarwa faci sai an baka lada manzo Allah yace hatta da abinda zaka dauka ka saka a bakin matarka na abinci ashahidu chai tabtaji biha wajha Allah kana neman fuskar ubangiji subhanahu wataala wato da wannan ciyarwa da kake manzo Allah yace face sai an baka lada wannan hadisi shi ma yana ƙara tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala wannan sifa kamar yadda ya tabbatar ma kansa kenan almuhim abinda muke so mu fahimta ita wannan sifa ta huska sifa ce wanda alqur'ani da sunna suka tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ya tabbatar ma kansa. Dan haka aqidar ahlus sunna wal jama'a ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa, kuma sifa wadda ta dace da girman sa, ba tare da yin tawili ba kamar yadda wasu suke fassara wai fuskar ubangiji subhanahu wata'ala sai su ce zatin sa, waye muqawaji rabbika sai su ce wai zatu rabbika, kullu shay'in halikun illa wajhahu sai su ce illa zatuhu subhanahu wata'ala. Kaga wannan tawili ne wanda yake batacce, domin babu wani dalili wanda yake tabbatar da wannan tawili, domin fuska sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala. Kuma mun yi imani fuskar ubangiji subhanahu wata'ala ta sha bamban da ta halittunsa, ba wanda ya san haƙiƙanin yadda fuskar shi take da kaifiyar yadda fuskar shi take face shi subhanahu wata'ala, kamar yadda ya aje mana ka'ida laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. To shine anan malam ya zo mana da wannan aya, sannan wato sai ya ce wa qauluhu ta'ala bal yadahu mabsuudatani, kenan anan abin da muke so mu gane fassara fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala da zatin shi, wannan aqida ce ba ta ahlus sunna wal jamaa, kuma babu wani dalili wanda ya tabbatar da wannan tawili, nasu tawili ne wanda yake batacci. Kenan aqidar ahlus sunna wal jamaa ka tabbatar ma ubangijin ka wannan sifa kamar yadda ya tabbatar ma kansa, sanin kaifiyar yadda fuskar sa take wannan sai ka maida masa kamar yadda yace lam yau laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kamar yadda ya faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sai yace wa qauluhu ta'ala, da fadar ubangiji mai girma da daukaka a cikin suratul ma'ida, bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha, wanda wannan raddi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake ga yahudu, wanda kuma wannan yana daga cikin maganganu na rashin kunya da yahudawa suka danganta ga ubangiji subhanahu wata'ala. Shine kamar yadda Allah ya kissanta mana wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha. Yahudawa suka ce yadullahi maghlula, wai hannun Allah a kukunce take, ma'ana kinaya ce wai Allah taurin hannu gare shi baya ciyarwa, wai maruwaci ne, kamar yadda can suka faɗa a cikin suratu Ali Imran, laqad sami'a Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, suka ce ubangiji ta'ala talaka ne mabukaci ne mu ne mawadata. To a wannan aya suka ce yadullahi maghlula, ma'ana hannun Allah a kukunce take, ba ana nihi ba wai an sa cikin hukumi, a kinaya ce wai game da ciyarwa, cewa wai maruwaci ne baya ciyarwa, kamar yadda can ubangiji ta'ala yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tamsuduha kullal basti fataqawda maluman mahsura. Ubangiji ta'ala ya maida musu martani yace gullat aidihim, hannayen su ne aka kukunce, ma'ana su sune maruwata, domin ba yahudi ya fi kowa kudin dukiya. Idan ka ga ba yahudi ya baka dala, to ya tabbata a karkashin wannan dala zai fitar da dala 10 aljihunka, an gane ku, sun fi kowa kudin dukiya, sun fi kowa ruwa, dan haka suka halitta ma kansu abinda Allah ya haramta, suka halitta ma kansu kudin ruwa da cin duk wani abu, suka halitta ma kansu zina da duk wasu abubuwa, abubuwan da Allah ya haramta, wanda ya ishe mu misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada qatalallahu alyahuda inna allaha lamma harrama alaihim ash-shuhuma ajmaluhu thumma ba'uhu fa akalu samana, manzo Allah yace Allah ya la'anci yahudu yayin da Allah ya haramta musu kitse, sai suka ringa narkar da wannan kitse suna sayar da shi kuma su ci kudin. Shine ubangiji ta'ala yace gullat aidihim, hannayensu ne aka kukunce, ma'ana su ne maruwata. Ubangiji ta'ala yace walu inubi maqalu, an tsine musu albarka, ma'ana an nisanta su ga barin jin kan Allah a sababin wannan mummunar fada da suka danganta ga Ubangijinsu. Sai ya ce bal yadahu sanadi hannayen Allah subhanahu wa ta'ala mawasubata ne a shimfiɗe suke ba dare ba rana, yunfiqu kayfa yasha yana ciyar da bayinsa iya yadda ya so. Kaga wannan aya tana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta hannu, hannu wanda ya dace da girmansa, ma'ana yana da hannuwa biyu waɗanda suka dace da girmansa. Wanda ayoyin da suke tabbatar masa da wannan sifa sun wuce a lissafa, na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala was-sama'a banaynaha bi'aydin wa inna la musi'un, haka ya fada a walam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun, haka kuma ya fada qala ya iblis ma mana'aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'ali, haka ya fada innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, haka kuma ya kuma fada was-samawati madwiyatu bi yamini, dukkan waɗannan ayoyi suna tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala sifa ta hannuwa biyu, hannuwa waɗanda suka dace da girmansa. Can da yace was-samaa banaynaha bi aydin, aydin jam'i ne na yad, haka kuma yace awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina, wannan wani salo ne na larabci, ma'ana idan mutum yana so ya kambama kanshi sai ya ce mu muka yi kaza ko mu masu kaza, an gane ko, amma hannuwa, hannuwa biyu Ubangiji ta'ala yake da su waɗanda suka dace da girmansa, kamar yadda ya ce ya iblisu, ya kai iblisu ma mana aka mi ya hana ka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya, ka duka ka yi sujada ga wanda na halicce shi da hannuwana, astakbarta shin wai girman kai ne kai game da bin umarnina, am kunta min al'ali, ko kuma daman ka zamanto daga cikin masu tsagin kai masu nuna isa ga Ubangijinsu. To dan haka su mu'awwila waɗannan ayoyi, wannan wannan sifa sai suke awwala ta, suke yi mata tawili tawili batacce wai bal yadahu, sai su ce wai bal ni'matahu, wai ni'imomin Allah. To in har ni'ima ake nihi, to wace daraja annabi Adam yake da ita duriya akan Iblis, wace daraja yake da ita duriya akan sauran halittu, wanda kasancewar dukkan wata halitta da Allah ya halitta ya samar da ita ne wato daga ni'imarsa, ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wataala samar da waɗannan halittu. Shi ma Iblis Allah ya halicce shi ne daga ni'imarsa, ma'ana samar da Iblis wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan kaga anan da Iblis sai ya fada, to ai ni ma da ni'ima ka ka hadice ni ya Ubangiji na, shi ne ya ce ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya, sai su ce wai bi ni'imatayya, to ai ni'imar Allah ta wuce biyu. Shi ya fada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, to dan haka wannan sifa Al-Qur'ani da Sunna sun tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta hannu, hannu wanda ya dace da girmansa. Wanda in ka koma a cikin hadisai, akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada, yake cewa inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'un layl hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle Ubangiji mai girma da daukaka yakan shimfida hannunsa a cikin dare dan ya karbi tuban wanda ya mugunta aiki a cikin yini, haka nan a cikin yini Ubangiji ta'ala yakan shimfida hannunsa domin ya karbi tuban wanda ya mugunta aiki a cikin dare. Ubangiji ta'ala bai gushe ba yana haka, kuma ba zai gushe ba har sai an kai lokacin da rana ta fara hudowa daga mafadarta, lokacin da Ubangiji ta'ala yake kulle kofar tuba. Kaga wannan hadisi me yake tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala sifa ta hannu, hannu wanda ya dace da girmansa. kuma haka hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadullahi mal'a la yughiruha nafaqa sai yake cewa sahau lillaila wan nahara manzon Allah yake cewa yadullahi mal'a yace hannun Allah a cike yake fal la yughiruha nafaqa ciyarwa bata tauye abin da ke hannun Allah yace sahau lillaila wan nahara kuma abin da ke hannun Allah mai kwarara ne tsawon dare da yini manzo Allah yace ku bani labari game da gwalgwadan abin da Allah ya ciyar da bayinsa tun lokacin da ya halicci sammai da kasai ciyar wanda Allah ya yi ma bayinsa bai rage komai daga cikin abin da yake cikin hannunsa ba wanda hadisi sahihi yake cewa ya ku bayina da a ce farkon ku da karshen ku mutanen ku da aljannun ku gaba daya su tsaya a fili guda kowa ya roke ni iya bukatarsa kuma kowa na biya masa bukatarsa ubangiji ta'ala yake cewa ma na kasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila albahr wannan bukata da na biya ma kowa bai tauye ba abinda ke guna face sai gwalgwadan abinda allura take tauyewa idan an tsoma ta cikin teku shi yasa anan manzon Allah sai yace ku bani labari game da gwalgwadan abinda Allah ya ciyar da bayinsa tun lokacin da ya halicci sammai da kasa yace wannan bai tauye abinda ke hannun Allah a shahida anan manzon Allah ya ce yadullahi mal'a hannun Allah cike yake fal kaga me yake tabbatar ma ubangijin sa na sifa ta hannu wanda ya dace da girman sa to haka ayoyi sun wuce a lissafa waɗanda muka zano banda su ma akwai irin su tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir da sauransu kuma ga rantsuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallazi nafsu muhammadin bi yadihi rantsuwa nake da ubangijin da ran annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam bi yadihi ke hannunsa dukkan wannan na tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta hannu amma su waɗanda suka saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa mu'tazila da asha'ira da sauransu su sun fassara cewa hannu abinda ake nihi wai kudura wai bali ya dahu mabsudata ne wasu su fassara kudura wasu su fassara wato ni'ima bali ya dahu wasu su ce wai bal ni'imatahu wasu ba su ce bal kudratahu kamar yadda mamana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya sai su ce bi ni'imatayya ko kuma bi kudratayya to wannan duka tawili ne wanda yake batacce aqidar ahlus sunna wal jamaa ka yarda da cewa Allah yana da hannu kamar yadda ya siffanta kanshi da wannan hannu yaya hannunsa yake wannan shi kadai sai inda yanda hannun shi yake tunda shi yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir walillahi al-mathalul a'la ka dauka a cikin halittun da Allah ya halitta sauro yana da hannu giwa tana da hannu hannun sauro da na giwa ɗaya yake to kamar yadda ka san akwai bambanci to ka tabbata cewa wato hannun Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamban da hannu na halittunsa shi kadai ya san yanda hannun shi yake amma kamar yadda ya faɗa mana mun yarda mun amince mun tabbatar masa da wannan sifa kamar yadda ya tabbatar ma kansa amma sani yaya hannun shi yake wannan shi kadai ya sani tunda yace mana laysa kamithlihi shay'un wani abu bai zamanto kwatancin ubangiji subhanahu wa ta'ala sanan malam sai yace wa qauluhu ta'ala ikbaran an isa alaihi salam ubangiji ta'ala ya faɗa yana mai bada labari game da wato annabi isa alaihi salam tambaya da Allah zai tsaye da annabi isa a ranar kiyama yayi masa kuma annabi isa ya bada amsa shine Allah ya hakaito mana a can cikin suratul an'am shine yake cewa ubangiji ta'ala a ranar kiyama zai tsaye da annabi isa alaihi salam ya ce masa a anta qulta linnasi tattakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah wai shin kai ne ka faɗa ma mabiyanka cewa da kai da mahaifiyarka a maida ku alloli a ringa bauta muku koma bayana qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha, sai ce tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na, ai bai dace da ni ba da zan faɗa abin da yake ba gaskiya ba. Ma yakunu li an aqula ma laysa li biha, bai saukaka ba, bai dace da ni ba, an aqula ma laysa li biha, da zan faɗa abin da yake ba gaskiya ba. Annabi Isa sai ya ce ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi, Ubangiji na ka san abin da ke cikin raina amma ni ban san abin da ke cikin ranka ba. Sai ya ce innaka anta allamul ghuyub, domin kai ne mai matukar sanin dukkan wani abu wanda yake oyayye. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, ban faɗa musu komai face abin da ka umarce ni da shi, shine ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, ku kadaita Ubangijinku a cikin ibada, ku kadaita shi da bauta, shine Ubangiji na, shine Ubangijinku. Wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihim, na kasance mai shaida ne akan su iya lokacin da nake tsakankanin su nake tare da su. Falamma tawaffaita ni kunta antar raqiba alaihim, lokacin da ka karbe ni kai kai ne mai kiwo akan lamarin su, wa anta ala kulli shay'in shahid, kuma kai halartacce ne akan komai, babu abin da yake koyuwa gare ka, ka san me suke shukawa. Ash-shahid anan chai ta'alamu ma fi nafsi, ya Ubangiji na ka san abin da ke cikin raina, wala a'lamu ma fi nafsika, ban san abin da yake cikin ranka. Kenan anan wace sifa ce malam yake nihin tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala game da zawwa da wannan aya? Sifa ta an-nafs, Ubangiji ta'ala yana da sifa ta an-nafs, an gane ku, rai wanda ta dace da girmansa, wanda kuma ayoyin da ya tabbatar ma kansa wannan sifa sun wuce a lissafa. Ka koma cikin suratu Ali Imran, mai Allah yake faɗa wa yuhadhirukumullahu nafsa, wa yuhadhirukumullahu nafsa wallahu ra'ufu bil ibad, Ubangiji ta'ala yana tsoratar da ku nafsahu, ransa, sai ce wallahu ra'ufun bil ibad. To dan haka kuma me yake fada a can cikin suratul an'am? Yana fada wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi arrahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. A shahid cai kataba rabbukum ala nafsihi arrahma, Ubangijinku ya hukunta ko kuma ya wajabta rahama, wato a bisa kansa, cewa duk wanda ya aikata mummunan aiki daga cikinku bi jahalatin, wato akan wauta, abinda ake nihi da jahala anan wauta, domin duk wanda ya saba ma Allah ya, wato wannan wauta ce, inda ya san girman Allah subhanahu wata'ala ba zai saba masa ba, ba'a nihi da jahilci kishiyar ilimi, an gane ko? Shine yace sannan mutun ya tuba ya inganta aiki, to ya tabbata cewa Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne, majikai ne game da bayinsa. Kaga ita ma wannan aya tana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala wato sifa ta an-nafs. Kuma haka wato hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ka dauka daga cikin zikirin safe da yamma, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, addu'ar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yana cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi, sai ya ce wa midada kalimatihi, ash-shahid me yake cewa wa rida nafsihi, kaga anan manzon Allah yana tabbatar masa da sifa ta an-nafs. Kuma haka a hadisin Abu Zar, Allah ya kara masa yadda, hadisin yana cikin sahihu Muslim, Ubangiji ta'ala na faɗa, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, sai dai kar ka fahimci cewa kamar yadda nafs ta halitta kenan munfasila ce anil jasad, ran Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san yadda ran shi take, kamar yadda ba mu san ba yadda hakikanin yadda zacin shi yake, kenan shi kadai ya san yadda ran shi yake. Mu mun san da cewa dan adam yana da rai kuma yana da gangan jiki, in wannan rai ya fita shikenan gangan jiki ba shi da wani amfani, to kar ka yi tsammanin cewa rai ta Ubangiji subhanahu wata'ala munfasila ce kenan an wani an zati kenan shi kadai ya san yadda ran shi yake. Ya tabbatar ma kansa wannan sifa, manzon shi ya tabbatar masa, mun yi imani ya sifanta da wannan sifa, amma sanin yadda wannan sifa take yana gare shi, kamar yadda ya faɗa mana laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sannan sai ya ce wa qawluhu wa ja'a rabbuka, da faɗarsa ne ya ce wa ja'a rabbuka, ubangijinka zai zo a ranar kiyama. Ita wannan sifa ta an-nafs me suke wannan kinda su mu'awila sukan fassara ta da zati, an gane ko, sukan fassara ta da zati wa yuhadhirukum Allah nafsa, ko kuma ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, sukan fassara ta da zati. To wannan shi ma tawili ne wanda yake batacce, ka tabbatar masa yanda ya tabbatar ma kansa wannan sifa. Sannan shi ne sai ya ce wa qawluhu subhanahu wa ja'a rabbuka, da fadarsa ubangiji mai girma da daukaka yake cewa wa ja'a rabbuka, ma'ana ubangijinka zai zo a ranar kiyama, wal malaku da mala'ikunsa saffan saffa, wato suna masu sahu sahu, haka ubangiji ta'ala zai zo a ranar kiyama. Wannan sifa tana tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta maji, ma'ana zai zo filin alkiyama zawwa wadda ta dace da girmansa, shi ya san yadda zai zo, bai bayyana mana ba kaifiyar yadda zai zo, don haka shi kadai ya san zawwarsa. Su waɗanda suke mu'awila wa ja'a rabbuka sai su ce wa ja'a amru rabbika, wai lamarin ubangijinka zai zo, ko kuma wai mala'ika daga cikin mala'ikun ubangijinka za su zo. To in har mala'ika ne, menene fa'idar wal malaku saffan saffa? Domin yawa sai ya ce wa qawluhu, da fadarsa, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi ghulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amru wa ila Allahi turja'ul umur. A cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ya ce hal yanzuruna, waɗannan masu ƙaryatar da kai ba komai suke jira ba, illa an ya atiyahumullahu, faci zawwar ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, fi hulalin minal gamali, cikin wasu inuwoyi waɗanda suke wato na farin girgije, wal mala'ika wato da sauko zawwar mala'ikunsa, ba komai suke jira ba, illa an ya atiyahumullahu, faci zawwar ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda a yinin alkiyama samaniya za ta dare, za ta tsatsage, farin girgije zai ringa tashi, a cikin farin girgijen ubangiji ta'ala zai zo shi da mala'ikunsa, kamar yadda ya faɗa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila, kuma haka anan yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika. Kaga wannan aya mai take tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta al-ityan, ma'ana zawwa. Haka in ka koma karshen suratul an'am, ya Allah ya faɗa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra al-aya. Jai waɗannan ba komai suke jira face zawwar mala'iku, aw ya atiya rabbuka, ko kuma zawwar ubangijinka, aw ya atiya ba'du ayati rabbi, ko kuma wasu sharin ayoyi na ubangijinka su zo musu. Kaga anan masu fassara cewa aw ya atiya rabbuka cewa lamarin ubangiji zai zo, ko kuma ayoyin shi ne za su zo, ko kuma mala'ikun shi ne za su zo, wannan aya tana yi musu raddi, tunda cai an ta'tiya humul mala'ika, mala'iku su zo, sai ya ce awi ati rabbuka, ko kuma ubangijinka ya zo. Kaga zawwar mala'iku daban, zawwar ubangiji daban, awi ati ya ba'du ayati rabbi, kuma zawwar ayoyin ubangiji kuma daban. Kenan wannan aya tana tabbatar masa sifa ta zawwa, zawwa wadda ta dace da girmansa. Haka kuma ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, a cikin hadisi mai tsawo wanda ke bayani game da yinin alkiyama, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada hatta idza lam yabqa illa man ya'budullaha atahum rabbul alamin, lokacin da aka tsaida jama'a masu bautar rana su bi rana, masu bautar taurari su bi taurari, masu bautar wata su bi shi, masu bautar duk waɗanda suke bauta ma wani ba Allah ba, abinda suke bauta ma zai bayyana za su bi shi. Shi ne yace hatta idza lam yabqa, har idan aka kai lokacin da bai rage ba na jama'a illa man ya'budullah, sai waɗanda suke kadaita Allah da bauta su kadai, atahum rabbul alamin, manzon Allah yace ubangijin halittu gaba ɗaya sai ya zo musu. Kaga anan manzon Allah yana tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa ta al-itiyan zawwa, dan haka kenan ka tabbatar masa wannan sifa kamar yadda ya tabbatar ma kansa, sanin kaifiyar yadda yake zawwa wannan shi kadai ya sani. Shi ne sai ya ce wa qawluhu radiyallahu anhum waradu an, da fadar ubangiji ta'ala a cikin suratul bayyina, haka kuma a can cikin suratul tauba, radiyallahu anhum waradu an, ubangiji ta'ala ya yarda da su kuma su ma sun yarda da sakamakon da ya tanada musu, kamar yadda ya fada wa sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari wal ladina taba'uuhum bi ihsani radiyallahu anhum waradu an. Kuma anan cikin suratul bayyina mi ya fada cewa radiyallahu anhum waradu an, haka can cikin suratul fatih, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim al-aya, dukkan waɗannan ayoyi suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta yarda, yarda wanda ta dace da girmansa. Aka hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yarda lakum thalathan, ubangiji ta'ala yana yardan muku wato wasu abubuwa uku. Shi ne abu na farko yace an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, ku kadaita shi da bauta kar ku hada bautarsa da wani. Wa anta atasimu bi hablillahi jami'a, abu na biyu ku yi riko da igiyar Allah gaba daya kar ku rarraba, wa la tafarraqu yace kar ku rarraba. To shi ne anan wato wannan hadisi yana tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa kenan ta yarda. Kuma haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada, hadisin na cikin sahihu muslim, yake cewa inna allaha la yarda anil abdi ya'kulu la akala fa yahmaduhu alaiha, ubangiji ta'ala yana yarda da bawan da zai ci abinci kuma ya gode masa akan wannan abinci da ya ci. Kuma Allah yana yarda da mutumin da zai sha, bawon da zai sha abin sha, ya gode ma ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan abin sha da ya sha. To dukkan waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wato sifa ta yarda, yarda wadda ta dace da girmansa. Shi ne sai ya ce wa qawluhu, wato da fadarsa, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, fadar ubangiji ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu, a can cikin suratul ma'ida da yake cewa ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Shi ne ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku mu'minai, man yartadda minkum an dinihi, duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addininsa, to kar ya yi tsammanin cewa fa ya rage Allah da wani abu. Fa sawfa ya'ti Allahu biqawmin, da sannan Allah zai zo da wasu jama'a na musamman, yuhibbuhum, wanda Allah ke kaunar su, wa yuhibbunahu, su ma suna kaunar ubangijinsu. Azillatin alal mu'minina, masu kaskanta kai ga ƴan uwansu mu'minai, a izzatin alal kafirin, masu nuna isa da kasaita ga waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu, yujahiduna fi sabilillahi, jama'ar da za su ringa yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, kuma kwata-kwata ba sa jin tsoron zargin mai zargi. Kaga ash-shahid anan cewa yuhibbuhum, jama'ar da Allah ke kaunar su, wa yuhibbunahu, kuma su ma suna kaunar shi. kenan wannan aya me take tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala na sifa ita ce sifa ta al-mahabba su Allah yana su su wanda ya dace da girman sa haka cin ya fada kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ce da su in har kun kasance kuna kaunar Ubangijinku to ce da su fattabi'uni ku bi ni sau da kafa in har kun bi ni sau da kafa yuhibbukumullah Ubangijinku zai kaunace ku kaga ayat mai take tabbatar masa sifa ta mahabba haka kuma ce yake cewa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutadashirin haka yace innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus haka yace wallahu yuhibbul muttaqi ubangiji ta'ala yana kaunar bayi waɗanda suke masu takawa to dan haka wannan sifa ce wanda ta dace da girman Allah subhanahu wata'ala amma su mu'awwila sukan fassara wannan sifa sukan awwala ta sai su ce al-irada wasu suna ganin cewa in sun siffanta Ubangiji da sifa ta al-mahabba wai sun kamanta shi da bayan shi sun manta da shi ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine anan yace yuhibbuhum wa yuhibbunahu Ubangiji ta'ala yana kaunar su wa yuhibbunahu kuma su ma suna kaunar shi sai yace wa qauluhu fil kufar da fadarsa wato game da kafirai wa ghadiballahu alaihim Allah yayi fushi da su a can cikin suratul wannan suratul fatih wanda ayoyi sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar masa da wannan sifa in ka dauki sura ta farko daga cikin surorin alqur'ani suratul fatiha ni ya fada ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين shine kace ihdinas siratal mustaqim ya Allah roƙonka muke ka tabbatar da mu akan tafarkinka wanda yake mai kyakke siratal ladina an'amta alaihim tafarkin bayinka wanda ka jaddada ni'ima akan su غير المغضوب عليهم ba tafarkin wanda kai musu fushi sune yahudu wala dalin kuma ba tafarkin batacci sune wato ƴan mushrik yahudawa wane ne ya musu fushi ubangiji subhanahu wataala ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-maghdubu alaihim yace sune yahudu abdalun sune wato annasara kuma haka can cikin suratul maida me ya faɗa qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil ash-shahid wa ghadiba alayhi ubangiji ta'ala ya masa fushi haka a cikin suratul a'raf innal ladhina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftari a cikin suratul daha wa man yahlul alayhi ghadabi faqad hawa Allah ya jingina fushi zuwa kansa cewa duk wanda fushi na ya sauka a kansa to faqad hawa tabbas wato ya surmi ya cikin wutar jahannama ya halaka to dan haka Ubangiji ta'ala yana fushi fushi wanda ya dace da girman sa sai ya ce wa qauluhu da fadarsa ittaba'u ma askhata Allah a cikin suratu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbada a'malahu ittaba'u ma askhata Allah sun bi abinda ke sa Allah fushi kenan kaga wannan wato shine akwai tabbatar masa sifa ta as-sakhu wato shine fushi domin shi yace ittaba'u ma askhata Allah sun bi abinda ke sa Allah fushi sannan kuma a can cikin wato cikin suratu Zukhru Ubangiji ta'ala yana fada game da Fir'auna da mabiyansa falamma asafunan taqamna minhum falamma asafuna lokacin da suka fusata mu Ubangiji ta'ala yace in taqamna minhum sai muka dau fansa game da su. To dan haka sifa ta fushi sifa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, shi kadai ya san yanda fushinsa yake, kamar yadda ya faɗa laysa kamislihi shay'un. Sai yace wa qauluhu kariha Allahum bi'athahum, wanda wannan aya Allah yana bayani ne game da wato munafikai waɗanda suka kasalance suka kifuta fagen daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita yakin Tabuka. Suka ringa ragwantar da junansu, suke fada suke cewa la tanfiru fil har, kar ku fita yaki a wannan tsananin zafi, wanda sai da suka dawo da kusan kashi ɗaya daga cikin uku rundunar. Da manzon Allah ya dawo kuma suka zo suna ba da uzuri na ƙarya, to shine Ubangiji ta'ala yake fada, yake cewa la yasta'zinu kal ladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Ko kuma ayar da ta yi walau aradu da khuruja la a'addu lahu udda walakin kariha Allahum bi athahum fasabbaqahum wa qila qa'uduma alqa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awdahu khilalakum yabghunakum lifitna wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Shine yace da yace innama yasta'zinukal ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddaduna. Sai yace walau aradu khuruja, da a ce sun yi nihin fita fagen daga, Ubangiji ta'ala yace tuntunila a addulahu udda, da sun tanada masa tanadi, ma'ana da sun tanada abun hawa da guzuri da makami. Sai yace walakin kariha Allahum bi'athahum, sani dai Allah ne yake fitar su tare da kai. Fasabbadahum, dan haka Ubangiji ta'ala sai ya kasalantar da su, ya jefa musu kiwuya da kasala. Wa qila qa'uduma alqa'idin, aka ce da su ku je dai ku zauna tare da masu zama waɗanda ba sa fita fagen daga, na mata da kankanan yara da marasa lafiya. Ashahid chai walakin kariha Allahum bi'athahum, sani dai Allah shine ya kyamaci fitar su. Kenan kaga wannan sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sifa ta al-kurh, ma'ana ki, inda chai walakin kariha Allahum bi'athahum, sani dai Allah ne ya kyamaci wato fitar su. Kenan Allah yana ki wanda ya dace da girman sa. Wannan sifa ce daga cikin sifofin sa, kamar yadda ya tabbatar ma kansa, amma sanin yadda shi kinsa yake da kyamarsa shi kadai ya sani. Waɗannan a kaɗan misali ne malam ya zo mana daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan sifofi, wanda kuma waɗannan sifofi su ne sifofin da waɗanda suka saba ma manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a, wasu suke ma waɗannan sifofi tawili, wasu kuma kwata-kwata sun kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan sifofi. Amma aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkan wata sifa da ya tabbatar ma kansa a cikin Al-Qur'ani, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa, sanin kaifiya da hakikanin sifar sai a maida masa, kamar yadda yace laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kamar yadda ya faɗa hal ta'lamu lahu samiyya, kamar yadda ya koma faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Darasi mai zuwa insha Allah kuma zamu ga misalai daga cikin sifofi waɗanda suka zo a cikin sunna. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.